أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن القلب المكتوم مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن خليفته الأكبر مولانا أبي إسحاق الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه الحمد لله متانا غرندو يوموانا إيائينا سيركينا ديايونا دكانينا متي الحمد لله مقالة شواء الحمد لله musake cewa alhamdulillah wallahi tallahi mu gode ma Allah duk wanda ya san maulidin nan lokacin da aka fara yin sa wallahi ya san Allah ya karbi abin da ake yi yanzu mu duba dandazon jama'a wanda da maulidin nan an fara shi an fara wannan maulidi a kofar gidan Shehu Malam Umar Allah ya kara masa yadda a rumfa na kara karami haka sai gashi maulidi ya bunƙasa jama'a ko ta ina mu gode ma Allah sannan mu kara godiya wa wanda ya bada wannan fili fi sabilillahi ba kowane mutum ne zai iya danne zuciyarsa ya dauko wannan katabaren filin yace ya bada shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mai imani Allah saka masa da alkhairi Allah ya kara masa cikakken lafiya waɗanda suka asasa maulidin nan kamar yadda aka faɗa tun dazun a maulana Sheikh Imamu Bamaina da mahaifinmu da Shehu Umar Gorondo da Shehu Usman Gorondo da Shehu Malam Idris Gorondo da Alhaji Umaru Gorondo Allah ya kara masa lafiya da Sirikina Alhaji Dahiru Gorondo da kaninsa Alhaji Ahmadu Gorondo da Alhaji Shaibu Gorondo da Shehu Malam Tukur wanda aka fi sanansa da Sarkin Tasha da Alhaji Malam Mudu wa'annan a idanmu a gabanmu suka asasa wannan maulidi gashi maulidi ina tunanin bana ya kai shekara 37 gashi bai yake ba sai karuwa yake yi Allah saka musu da alkhairi a gurguje da yake lokaci ya akai aka babba mu lokaci ne wanda yake matakaici saboda yawan malamai an bani mawdu'i kamar yadda aka aika mun a gida cewa zan yi magana ne akan mu'jizatun nabi ko mu'jizatun rasuli sallallahu alaihi wasallama to alhamdulillah za mu fara daukan kalma ta mu'jiza mecece fassarar kalma ta mu'jiza ko kuma menene ma'anan kalma ta mu'jiza abinda ake nufi da kalma ta mu'jiza malamai sun ce al mu'jizatu hiya al amru al khariqu lil ada ma a muqarati tahaddi kalma ta mu'jiza malamai sun ce abinda ake nufi da mu'jiza shine abinda ya keta al ada wanda ala adance dan adam baya tunanin wani zai taba irin wannan abun bai taba gari ba ko bai taba tunani a ransa akwai wanda zai iya irin wannan abun ba saboda al'ada hankali ba zai dauka cewa wani zai iya irin wannan ba tare da kuma haduwan da bugan kiji mutum ya taba kan ni zan maka abu to wannan shi ake kira mu'jiza ina fatan an fahimta to sai dai ya kasu kashi kamar uku kashi na farko shi ma abu ne wanda yake mai keta al'ada amma in ya zo ta hannun wali ba a kiransa mu'jiza sai a kira shi karama misali kamar mahaifin annabi isa alaihi salam ubangiji ya ce mana ummuhu siddiqatun Allah ya tabbata ita wali ya ce to ta gode karama kaga wannan ba za a kira shi mu'jiza ba saboda ita ba annabiya ba ce lokacin da rainanta ke wajen annabi zakariya ya dauko rainanta ya gina mata wani waje dogon gini yayi tsani wanda ba mai shiga wajen ta sai shi kadai in ya fito kuma da dage wannan tsanin ba wanda ya sai shiga to in ya je wajen ta sai ya samu abubuwa na kayan marmari wanda baya ba a samu sai lokacin zafi amma in ya je a lokacin sanyi sai ya samu abun a wajen ta kuma hankali ba zai kama ba saboda ba lokacin wani abun bane sannan abinda kuma yake ake samun sa lokacin sanyi in yaje lokacin zafi sai ya samu sai he tambaye ta ce anni laki haza ya maryamu anna laki haza qalat huwa min indillah kaga wannan menene karama kenan to sannan kuma na biyu kuma akwai al'amari da ke keta al'ada wanda hankalin dan adam ba zai dauka ba amma zai fito ne ya fito ne ta hannun wanda yake ba annabi ba ya fito ne ta hannun wanda yake ba waliyi ba wannan abun ana kiransa me sihiri misali kamar yadda mutanen annabi Musa da annabi Musa Allah ya turo shi ya zo wajen Fir'auna da ya kira Fir'auna zuwa ga gaskiya Fir'auna da bai yadda ba annabi Musa alaihi salam ya gwada wa Fir'auna mu'jiza irin tasa sai ya ce annabi Musa mai sihiri ne ma'ana mai dabo ne sai ya ce a tattaro masa duk wanda ya kware a dabo a ƙasan aka tattaro masa su suka aje rana da suka zo a gaban jama'a mutum da ya jefa igiyansa ko ya jefa sandansa sai ya zama maciji ko kuma ya zama to ya zama maciji ko sandan ko igiyan kowanne daga cikin an jefa sai ta zama maciji to kaga wannan me yake dauka kaga hankali ba zai kawo ba shi ma abu ne wanda yake ta al'ada saboda ya da ai mutum ya jefa sanda ko ya jefa igiya ta zama maciji to amma da yake ya fito ne ta wajen wanda yake mutumin banza ba mutumin kirki ba ba annabin Allah ba ba waliyi ba sai ake kiransa mai sihiri to sai abu na gaba wanda a kansa ne shine mahallin shahi shine mawdu'i shine mu'jiza to mu'jiza kuma abu ne wanda yake ta al'ada amma ya fito ya bayyana ne ta wajen annabin Allah wanda zai ce Allah ne ya turo shi saboda haka wannan abun shi ake kira mu'jiza kaga duka sun yi kama da juna amma waɗancan biyu ba mu'jiza bane ɗaya karama ne ɗaya sihiri ne amma wannan shi ake kira mu'jiza to alhamdulillahi kamar yadda Allah ya bawa shauran annabawa da mursalai mu'jizozi haka ma ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizozi wanda ninninka da shauran annabawa misali annabi Musa Allah ba shi mu'jiza annabi Musa in ya jefa sandansa ta zama maciziya ta hade shauran macizai na waɗannan masu dabon kaga mu'jiza ne annabi Ibrahim Allah ba shi mu'jiza an jefa shi a wuta amma wutan ya gama cinyewa zama toka yana nan lafiyarsa kalau sannan idan muka dauko annabi Isa Allah ba shi mu'jiza da kansa yace inni akhluqu lakum min al-tini ka hayati al-tayri fa anfukhu fiha fa yakunu ta'iran bi idhnillah fa anfukhu fihi fa yakunu ta'iran bi idhnillah wa ubru al-akmaha wal abrasa wa uhi al-mauta bi idhnillah annabi Isa Allah ba shi mu'jiza dai annabi Musa da Isa da eta da macece annabi Isa zai warkar da wanda aka haife shi na makaho ba ma waya ya makance ba an haife shi ba makaho ba ya gani annabi Isa idan ya masa addu'a sai ya zama mai ido annabi Isa zai warkar da kuturu wanda albarsa ta kama shi annabi Isa zai iya daukan laka ya kwaba sai ya suranta sifan tsuntsu in ya suranta sifan tsuntsu wannan abin sai ya zama tsuntsu sai ya tashi ko sai ya tafi to kaga duk wannan mu'jizozi ne wanda Allah ya bawa ya ba mu annabawansa domin su tinkari kafirai su kawo musu hujja wanda yake gwada cewa su dinnan Allah ne ya aiko su to sa'annan sai Allah ya tattara irin waɗannan mu'jizozi gaba ɗayansu sai ya ƙara ninninkawa sai ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu to mu'jizan annabi suna da yawan gaske mutum sai ne ya faɗi abin da shi ya sani amma ba za su iya iyakatuwa ba misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi kamar yadda na gaya muku cewa mu'jiza ana ba mu mutum ne wanda Allah ya aiko shi wanda wannan abin kaman karamin takobi ne karamin makami ne wanda zai yaƙi wasu ya shiryar da su zuwa ga hanyar Allah ta dalilin wannan abin yasa ma maulamu shaykh al-islam ashaykh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa hadallahu aqwaman bi nuri khawariqin wa bi sayfi yahdi al-badru man kana ajrama shehu yace allah ya shirye da wasu mutane da haske saboda haske ne na keta al'ada mu'jizozi ne suka gani na annabi zahiri wanda basu sace wannan abun ba mu'jiza bane wannan abun yasa ya zama sanadin shiryan su suka shiga musulunci wasu kuma dole san da aka hada musu da takobi da yaki to Allah na ba da mu'jiza ma annabawa saboda idan Allah ya aiko annabi suka ce ba mu yadda kai Allah ne ya aiko ka ba me hujjanka me da ku gwada mana gaskata ka to wannan annabi sai ya gwada musu wannan mu'jiza wanda Allah yake nufin ya shirya sai ya yadda cewa wannan lalle mu'jiza ce misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka yayi kira wasu sun yadda cewa Allah ne ya aiko shi wasu ko sun ce shi din nan ba Allah ne ya aiko shi ba makareci ne subhanallahi wasu kuma suka nemi kure cewa to in kai annabin Allah ne ai annabawa suna zuwa da abubuwa daban-daban wanda yake gwada cewa su annabawa ne su mursalai ne kai ka guda mana naka annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun nemi wata ta tsage kashi biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada musu mu'jiza watan nan ta tsage kashi guda biyu wanda ba a taba tunanin haka ba ba mutumin da yake tunanin zai wayi gari ya ga wata tare bu kashi biyu ɗaya yayi nan kaga wannan mu'jiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rakci mu'jizozin sa da har yanzu wani mutum ya zo ya samu annabi a bakin ruwa a gaban ruwa shi ma sai ya zauna a wajen da ya zauna sai ya ce wa manzon Allah in kai annabin Allah ne ga wani dutse can tsallake ruwan nan ka ce dutsen nan ya zo nan wajenka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira dutsen nan mutumin nan na kallo idansa kuru-kuru yana kallo wannan dutse ya taso ya hau kan ruwa bai nitse ba yana tafiya a kan ruwa ya zo ya haye ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa to ya isa ka haka sai ya ce annabi a ban yadda ba sai ka sake ci dutsen kuma ya koma inda ya fito sannan dutsen nan ya sake komawa cikin ruwan nan ya koma inda ya fito to kaga wannan ma mu'jiza ne ba wanda ya isa wannan abu in dai ba annabin Allah bane babu bokan da ya isa wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mu'jizozin sa wanda ya guda wa kafirai cewa Allah ne ya aiko shi manzo Allah ya tare da jama'a haka sai wani mutum ya faroto damo yana zuwa da ya tohowa da domon nan sai ya ga cinkoso ya tambaya me ake yi a can wajen ne sai aka ce masa annabin Allah ne yake kiran al'umma zuwa ga addinin Allah sai ya isa wajen yana isa wajen sai ya dauki wannan dambo ya jefa a gaban annabi ya ce annabi in kai annabin Allah ne wannan damon yayi magana da Allah jama'a idan ba annabin Allah bane ya dan wanda yayi magana dabba yayi magana to wannan ba shine faro ba a wajen manzon Allah damo yayi magana barewa tayi magana kura tayi magana duk wannan mu'jizozi ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shikenan jama'a ana kallo wanda suke da raunin imani sun dauka cewa an zo kure annabi kenan yau kan shikenan da kure shi daman can ba Allah ne ya aiko shi ba Annabi da ya kalli damo sai ya ce wa damo ya gabbu ya kai damo manta abudu waye kake bautawa Annabi ya tambayi damo fa jama'a sun yi tsit suna jira su ji me damo zai ce damo dai kunna oshe gune kawai tsit shi ma kamar da su ma suka yi tsit jama'an ko kuma yaya jama'a sai suka ji damo ya ce allazi man fil Annabi ya ce masa manta abudu waye kake bautawa sai ya ce allazi man fis samai arshuhu wa fil ardi sulaluhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahabatuhu wa fil nari iqabuhu wannan fa maganan waye ba fa maganan annabi bane fa a maganan demoni demon ne fa daka kowa na ji yace ina bauta wanda al'ashi sake sama hujjojin sake kasa yana da hanyoyi ma a cikin teku yana da rahama a cikin aljanna yana da kuma ukuba a cikin wuta kowa ya ji sai annabi sake tambayansa yace man ana to ni kuma da nake baka magana nan wane ne ni sai yace ashhadu annaka rasulullah yace na tabbatar na shaida kai din nan dan aikan Allah ne dan mu fa bai tsaya iyaka ba yace kad aflaha man saddaqaka wa khaba man kazzabaka dan mu ya fada yace duk wanda kuma ya gaskata ka to ya rabanta wanda kuma yace ƙarya kake yi kai makaraci ne ƙarya karanta ka to wannan ya tabe inji waye inji damo to da Allah jama'a idan ba annabin Allah bane dama nan zai magana idan bai magana ba ya za kare kaga wannan mutane duka wanda ma da yace yayi imani da annabin to zai ridda zai bar mu yace ba annabin Allah bane to wannan ya daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne har yanzu wata rana Abu Jahal sai yayi karar rashin lafiya ce baya da lafiya yace aje a ga Muhammadu baya da lafiya dama kuma shi din nan baffan annabi ne shikenan haka zaka ce wa annabi baffan ka baya da lafiya kafin annabi yazo sai tara bayinsa sai yace a kofan gidana din nan ku fafita wani wawu kekin rami ku tona katar rami in kun tona ku nemo ciyawa mai laushi ku saka a kai ku ibo turbudi ku yayyafa a kai idan Muhammadu ya zo shiga cikin gidan nan sai ya fada cikin rami yana fadawa sai ku tura kasa haka shikenan an gama da shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san manzo Allah irin halayensa he taso zai zo ya gaishe shi da manzo Allah ya taso ya taho kafin ya iso kofar gidan sai Jibrilu ya bayyana sai ya ce wa annabi ga abinda aka yi ga abinda aka shirya maka saboda ka ya rasulullah ka koma inji waye inji Jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya ya koma annabi ya juya na komawa sai aka zaka ce wa Abu Jahal ai Muhammadu kan ya juya na komawa shi kuma sai ya fito da sauri saboda ya kulla bugunta a ransa yana fitowa da sauri saboda ya kira annabi dai annabi ya dawo ya fada ramin shi kuma Allah ya sa he ya manta da cewa yace a tona ramin yana fitowa da sauri shi ya fada a cikin ramin da ya fada a cikin rami din to shikenan fa sai akai a cire shi sai aje a kawo igiya a daura in an daura igiyan an zira shi cikin ramin sai ramin ya kara yin kasa sai a kara nemo wani igiya a daura sai a kara zira shi cikin ramin rami sai sake yin kasa ya gagai isansa shi da kansa sai ya musu magana da karfi daga cikin rami ya ce musu kun gannin nan babu wanda zai iya tsire ni daga wannan rami sai Muhammadu saboda ka kuje ku nemo shi kaga wannan ma mu'jizan waye mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya da ce an tona rami an daura igiya an sake daura igiya an sake daura igiya amma in an zira kuma sai igiya ya kisa waje ya kisa kasar rami sai aga rami kuma ya kara yin nisa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo saboda irin hali irin na manzo Allah sai ya ce wa manzo Allah ya rasulullahi ka fidda ni ba wanda zai iya fidda ni sai kai sai annabi ya ce masa idan na fidda kai za ka yi imani ya ce zai yi annabi na miƙa hannunsa kawai higa hannun annabi ya iso wajensa wannan kaga wata mu'jiza ce ita ma in ba za ka ba ya da daura igiya dogayen igiyoyi su gagara isa amma mutum ya miƙa hannunsa kuma ya isa wajen mutum sai ya kama hannunsa sai ya dago shi kawai to kun ga wannan ma ya daga cikin mu'jizozi na waye mu'jizozi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je wani yaki akwai wani sahabin sa ana ce masa Qatada da aka harbo makami sai makamin nan ya same shi a ido da ya same shi a ido makamin nan sai tun uko idan sa sanda idan ya zubo akan goshi akan fiskansa kumatinsa shikenan sai ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sannan ya zazzago kan kumatinsa da ya zo ya ce ya rasulullahi ni kuka kere ya rasulullahi ina da wata mace wacce nake tsananin santa ya rasulullahi idan na koma gida da wannan idan nawa in ta ganni za ta kamace ni ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa mu'jiza na annabta ya gwada masa mu'jiza na musulunci manzo Allah ya kama wannan idan nasa ya maida ita cikin kurminta shikenan idan sai ta dawo ta fi dayan ma kyau to kaga anan malaman sufaye da su iya cewa dai idan fa wannan annabi ne ya maida ita amma he tai kyau ta fi dayan wanda ita ko ba ta tabu ba to kaga wannan ma mu'jiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba mu'jiza ba kai ya da idan mutun ya kokkoko ya fado gudan idan sa ya fado jikin kumatinsa ka kama da hannunka kawai kamar bakai dinki ba bakai komai ba sa'annan kuma idan ya kame ya zonto ya fi dayan kyau ya fi dayan yalwan gani ya daga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin sahabbansa shikenan suna zaune suna hira da sahabbansa dama su sahabbai kullun ba su rabo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda me saboda dadin ganin annabi da suke yi kuma sa'an nan wani sa'in a gaban su ne ake mu'jizan kafiri ya zo ya musanta annabi annabi yayi abu a gaban su dama su can sun yi da annabi ko annabi ya gwada musu mu'jiza ko bai gwada musu mu'jiza ba kamar in su zana abaka sun yi da shi kamar mu ne yanzu anan yawancin mun nan ai ba mu ga annabi ba yawancin mun nan ba mu ga mu'jizan annabi ba irin wadancan mu'jizozi mu'jiza kwaya ɗaya ne muka gani shine alqur'ani amma ba mu ga demo yayi magana a gaban mu ba ba mu ga irin wancan abubuwan ba ba mu ga barewa ta kawo kukan cewa wani ya kama ta a tarko ga ƴaƴanta can tana shayar da su annabi ya ce ya neme shi ya ce suke ta ta shayar da ƴaƴan duk ba mu gani ba to amma mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wayannan mu'jizozi ba za su kidayu ba kamar da na gaya muku ashaw alfaza yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iza khila min ahl bahr mudda bi afhurim wasafnahu buz'amain wasfa muqassirin wa man dhal ladhi yati ala al bahri bidalwi me ishiya yace mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallama da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin su kaman matsayin mutum ne wanda ya shiga cikin teku yana son ya haye bayan yayi kusan hayewa sai kuma sake kawo wani tekun kaman wannan sai ya kara a gaban sa kaga aiki ya dawo baya to haka mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallama suke saboda haka suna da yawa mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallama amma daga cikin mu'jizozin manzon Allah sai ya kasance Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza wanda yake gagara ba dau shine alqur'ani shine alqur'ani mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani da mun nace na ga muku cewa mu'jiza mutum da yake zuwa da shi wanda yake annabi wanda idan an musanta shi da kawo wannan abun ya zamanto ya gaskata shi yadda su kafiran suka nema to qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi qur'ani qur'ani na mu'jiza ne a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan cikin mu'jizozin manzo Allah babu kaman alqur'ani saboda qur'anin nan ba ayi littafai na annabawa da yawa amma mutun da wani suka haddace amma qur'ani yanzu mutun da wani suka haddace kaga mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'anin nan shine ya gwada wa kafirai waɗanda ba su yadda da waɗancan abun ba domin wani daban nan yayi magana amma ce annabi mai boka ne sihiri ne ya musu wani a gaban sa watan nan ta tsage ya ce annabi ya musu sihiri ne wani a gaban su barewa yayi magana tayi magana ya ce annabi sihiri ne ya musu wani a gaban sa kura tayi magana ya ce sihiri ne aka musu to amma da Allah ya ba manzo Allah Qur'ani fa sai Allah ya ga wa manzo Allah ya ga waɗannan kafiran Allah ya ce musu Qur'anin nan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa ushadakum min nurillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqulna lati yaquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin shikenan mazalla da Allah ya bashi Qur'ani shikenan da ya karanta musu Qur'ani sai Allah ya ce to amma idan suna shakka a cikin Qur'anin nan cewa ba Allah ne ya saukar manzon Allah ba saboda manzon Allah ba annabin Allah bane sai Allah ya ce to su zo da wata sura misalin Qur'anin ba Qur'anin da ka fa sura kawai su zo da wata sura komi kasawanta sannan Allah ta kuma su kira dukkan gumakan su abokan tarayyan su duk wanda suka ce sunan iyayen gidin su to Allah ta su tara su su taru a waje daya su hadu da su su taimake su dan su kawo wannan sura komi kasawanta shikenan duka sai suka gagara inda sun ce tunda su ma larabawa ne annabi ba larabe ne su ma larabawa ne kuma sa'annan masu fasaha masu balaga mawaka wanda in mutun ya tashi ya tsara maka waka a cikin su jikinka sai ya girgiza to amma ya aka kare sun iya zuwa da suran komi kashin ta sun iya zuwa ba su iya zuwa da ita ba saboda me yasa saboda mu'jiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka Allah ce fa in lam tabalu walan tabalu to tunda dai ba ku aikata ba an ce ku kawo sura misalin alqur'anin nan kun gagara kawowa to Allah ya ce walan tabalu to har abada fa ba za ku yi aikatawa ba amma tunda haka ne to abin da ya dace ku gaskata annabi ku bi shi in kun ki kuma fattaqulna lati waqudu hannas wal hijara ku ji tsoron wuta ku kiyaye shiga wuta wacce wannan wuta fa makamacin ta mutane ne da duwar watsi kuma har yanzu a qur'anin da yake shine akbaru mu'jizatin nabi shine mafi girman mu'jizin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yace wa kafirai gabaɗaya mutane da aljinu ma Allah yace kullu inistimatul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah yace ka ga mutane ka ce musu da a ce mutanen duniya da aljanun duniya za su halu a waje daya bisa su zo da misalin wannan qur'ani to Allah yace ba za su iya zuwa da misalin alqur'anin nan ba ko da shashin su sun kasance suna taimakon shashi bisa kawo shi to alhamdulillah wannan shi su ne mu'jizan manzon Allah kadan daga ciki na kawo kadan daga ciki sa'annan kuma na kawo wanda shine babban mu'jiza na manzon Allah shine alqur'ani wanda kuma Allah cikin yaddansa Allah ya hore wa al'umma annabi haddace shi to shi ma haddan qur'anin ya daga cikin mu'jizan annabi yasa ma Allah ce wala qal yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir wala qal yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir Allah ce hakika mun saukake alqur'anin nan domin a haddace shi shin akwai wanda zai haddace akwai wanda zai haddace alhamdulillah al'umma annabi da yasa sun ansa kuma sun haddace qur'ani yara kanana yanzu ana samun su sun haddace qur'ani to wannan mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama qur'anin nan gashi annabi ya tafi yau hijira idan muka kula shekarun annabi barin sa duniya shekara 2000 da wani abu amma in ka bude qur'anin nan kana karantawa sai ga kaman yanzu ne ake sauka da alqur'anin nan saboda me saboda mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka duba shawaran littafin annabawa ina suke ina injila babu ina mahaddatan injila babu ina zabura babu ina mahaddatanta babu ina attaura babu ina mahaddatanta babu kai hatta wannan littafi da Kirista suke cewa Bible ƙarya ne ba littafin Allah bane Allah bai saukar da wani littafi Bible ba su ne kawai suka hadu suka kirkiri ƙaryan su kowa ya kawo karin maganar sa aka zuba a ciki amma waɗancan littafin annabawa kai sun riga sun tafi yadda qur'ani da yazo annabi da yazo ya shafe annabtan kowa da musulunci kowa qur'ani ma da Allah ya so kada shi sai ya shafe waɗancan qur'anan yanzu ma a waɗancan littafin ba su amma qur'ani na nan har tashin kiyama har daga duniya har a zo ma a nemi ma wanda ya san suka iya qur'anin babu su duk sun kare a lokacin wanda ya hada Fatiha kawai shine babban shehi a duniya a lokacin akwai zamani da zai zo duk mahadatan Qur'anin nan sun kare amma ba za a taba wayan gari ko ta ce Qur'anin babu ba za a samu koda Fatiha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani akai to kaga wannan mu'jiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ga lokaci da aka bani minti 30 yayi da wayannan kalmomi nake cewa waɗanda suka shirye wannan maulidi committee maulidi Allah saka musu da alkhairi sarakuna na gorondo da hakimi da ya tafi ni da duk shauran sarakunan da suka halarci wannan waje Allah saka musu da alkhairi Allah biya su musu bukatotin su wannan sarautar nasu Allah ya dawwamar da shi a cikin zuri'an su dan majalisa da yazo Allah saka musu da alkhairi wanda hakika ya tafi na so na yi magana a gaban sa in masa roƙo kwaya ɗaya a matsayin sa na dan majalisa amma insha Allah da mu haɗa shi dan sake gaya masa abun kunya ne wannan hanyar na so in masa maganan hanyar nan daga miya zuwa zara wallahi na so na masa wannan magana sa'an nan kuma jama'a in Allah ya bani nisan kwana shekara mai zuwa ana dab da zabe in mun zo maulidi anan ba za mu da mu gaya muku wanda za ku zabe shi sai mun zauna da mutum yayi alƙawari ya mana rantsuwa zai wannan hanyar kafin wani dan gwaron da ya jefa masa ƙuriya saboda mene ya zama to ba da amfani kenan ana jefa musu ƙuriya babu gwamnati da zai zo zama gwamnati bai zo yayi ƙarin wannan hanyar ba ko ba ka bane duk gwamnatin da aka ne siyasa kowa zai zo ce maka zai yi hanya daga miya zai kai soro amma in ya hau mulki hemanci to ya kamata mu shiga taitayin mu gaba daya mu hada kai mu yi komiti wanda muka tabbatar zai mu je mu zauna da shi mu yi alƙawari a rubuce sa hannu za mu zabe shi amma tabbatar zai mana wannan hanya na so da wannan magana a gaban dan majalisa domin ya ji domin in ya je majalisa ya kawo wannan kudirin to amma insha Allah mu yi addu'a Fatiha da salatul fatihi wannan hanya ubangiji ya kawo lokacin yin sa cikin gaggawan lokaci albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الا يا لطيف يا لطيف لك اللطف فانت اللطيف منك يسمى اللطف لطيف لطيف انني متوسل بلطفك فالدبي وكان نزل اللطف بلطفك اذن اللطف فهنا دخلنا فيه سر اللطف وانزل اللطف نجونا بلطف الله ذي اللطف إنه لطيف لطيف اللطف هو دائما اللطف فداركنا باللطف الخفي هذا الأعلى فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أغرسنا أغرسنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يتبعه اللطف بجاه إمام المرسلين محمد فلولاه أين اللطف ما نزل اللطف عليه الصلاة الله ما قال منشد على يا لطيف يا لطيف لك اللطف عليه الصلاة الله ما قال شاعر على يا لطيف يا لطيف لك اللطف عليه الصلاة الله ما قال شاعر على يا لطيف يا لطيف لك اللطف عليه الصلاة الله ما قال قائل على يا لطيف يا لطيف لك اللطف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين